亚洲佛馆那一块，亚洲佛馆的整体跟水有关系，就那么一点点呢。我都比较可惜，但等最近那地方跟去年什么地方那地海里的，那个跟苏那地海里的，那个西水的那地方很多。啊，不是我们的，不是比较可惜，是那里的水的那乌马湖啊。مسجد وخسر سمالين سيدنا عمر وتشيني عديثاً لابن شهاب يكرف مسجده تبين شكوك زور شكي سيد يكرف ابن شهاب زوري يكرف لك سالم ابن عبد الله ابن عمر شكو ميكرف لك ما يحوصا شيني عبد الله ابن عمر shi kuma ya karko daga mahaifinsa shi ne kakar Salimu ɗin sai da Na'uma su suka ce wannan isnadin ya fi kowanne kuma shiwa Abdullahi ɗan farko ya ƙara guda ɗaya ko wanda yake shi ma dai ana ganin wasu suna ganin ya ma fi kowanne an Ubaydillahi ko an Ubaydillahi an Habril Bashar wa ibn Abbas wa hadha an Umar wasu ka ce hadisin da Ubaydullahi ibn Abdullah ibn Uthman ibn Mas'ud ya karbo daga Ibrahim ibn Abbas kuma ya karba daga Sayyidina Umar to ya fi kowanne isnadi a isnadin da suke kaiwa ga shi Sayyidina Umar to mafi daukakar isnadin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama الحديث ده جعفر الصالح كان محمد الباكر كان علي زين العابدين كان حسين وكان علي كان ابي طالب يا كربا واتو شي جعفر هنا كمان يا مرمي الدنيا هي وفاته هجرة 148 وهنا شيخه 68 شي جعفر الصالح yana cikin manyan malamai wanda manyan malamai da yawa su sun karba a wajen sa irin sai Imam Malik sai Imam Abu Hanifa da almajiran sa shi kuma ya karba daga mahaifansa wato ya karbo daga uwansa shi ne Muhammad al-Bakir shi kuma ya karba daga uwansa Ali Zain al-Abidin in an hurawin mawa amma fa sun ya zama wanda ya ruwaya daga shi Ja'far ba mai rauni ba ne don yadda aka fara faɗa Ja'far yana cikin manyan malamai na duniya to amma kuma Allah sai ya masa wani iftila'i ya zama a cikin mabiyansa masu nace binsa akwai wasu mabannata sai zama akan samu wasu kuma mabannata a cikin wanda suka nace binsa shi ya sa sai zama sukan dangana abubuwa da yawa gare shi wanda bai san da su ba bai faɗe su ba a ga ko masaban su masaban shi'awa ai shi suke dangana wa ko Ja'fariyya Ja'fariyya alhali bai san da ita ba dangana masa suke wannan maganar yadda aka faɗa haka Hakim Abu Abdullahi ya faɗa to amma Suyuti ya faɗa a sharhinsa na Tadribun Nawawi wato Tadribun Rawi ya ce maganar nan gaskiya akwai duba a cikinta akwai abin dubawa a cikinta saboda abin da yake akwai an san Ja'far al-Sadiq ya karba daga mahaifinsa Muhammad al-Bakir an san Muhammad al-Bakir ya karba daga mahaifinsa shi ne Ali Zain al-Abidin amma shi Ali Zain al-Abidin bai karba ba daga mahaifinsa saboda san da aka fice sai da namu Ali Zain al-Abidin yana yaro kwaya yana yaro bai balaga ba don har ma su wasu sun yi nufin shi ma a kashe da shi sai aka ce a bara a duba a gani aka ga to ai yaro ne akwai ɗan uwansa Aliyu Aliyu al-Asbar to shi ne aka kashe tare da ubansu tare da Husainu a Karbala har ya ga Sayyidina Ali kaga kina ala kulli halin isnadin zai zama ya gamu da inkizali ya gamu da inkizali in an ce da aka ce kakan ana nufin kakan Muhammadu Muhammadu Bakir to shi Muhammadu Bakir ai zai karba ba daga wajen Hussein ba zai karba ba daga wajen Hussein shi yasa wato shi so Allah dan kodiyo ya ta wannan sai ce a a ai ma a kare shi a kare wannan israfin a koma ga ruwa ya a arajo eh a koma daga ga ruwa a arajo daga Rasulullahi daga sayyidina Ali to ai hatta fikir to wal arajo ai an Ubaydillahi an huwa ala mali Abdillahi to ashati ya malikin annabi to an huwa lam yasifu suwati arwani to wala ku ra'ayi da kuka ga sura dan abu huraira wa ku wanda yake an fadi wani a cikin tarihin sa a baya wanda aka ce ya rawaito hadisai fiye da kowanne sahabi shine sunansa Abdurrahman Abu Huraira din al-Kunyat sace sunan mahaifinsa kuma Sahal to da haka da kaka sunan da suke kaiwa ga Abu Huraira al-Zuhri shine ake Ibn Shahab al-Zuhri ya ruwaito hadisin as-Sa'id daga Sa'id ibn al-Musayyib Shekhu Sa'id ibn al-Musayyib ya karba wajen Abu Huraira wanda daman Abu Huraira sirkinsa ne Sa'id ibn al-Musayyib yana aurantar Abu Huraira to awabullahi ko kuma a ce mafi daukakan sunan Abu Huraira shine hadisin da Abu Zunar wato Abdullahi ibn Zakawana Abu Zunar ya karba haisu an inda shi yazo an arace to shi Abu Zunar yana cikin malaman Imam Malik yana cikin malaman Imam Malik wato ga yayi wafati hijira ta 130 wasu suka ce 131 ya zama ya karɓa daga Abdurrahman ibn Urwatul Araj ya wato shine shi kuwa yayi wafati 117 shi Abdurrahman ibn Urwatul yana cikin manyan malamai makarantun Qur'ani ne da cikin wanda suka rawaito Qur'ani kwarai kuma ya karɓo hadisai da yawa sai kuma Abdurrahman ibn Hurmuz al-Arabi ya zama ya karɓi hadisin wajen shi Abu Huraira to wasu suka ce wannan sunadin ya fi kowanne a cikin sunadin da suke kaiwa ga Abu Huraira sai irin wannan ya kai guda nawa abuwa ta ai ba malik ta ga da cewa da sani an malikin an ajin zinadi an al arabi an abi huraira ta guda nawa ne abuwa ta ko da wakila hamadu wasu suka ce a'a mafi daukakar sunadan Abu Huraira shine hadisin da Hamad ibn Zaid ibn Jahal al-Azdi Abu Isma'il mutumin Basra wanda ya wafati hijira ta 179 wato shekara ta suka wafati da shi da Imam Malik amma Imam Malik ya girme shi da shekaru 5 ne shi san da yau fati yana da 81 ne Imam Malik yana da 86 to
jima ayyubu
da abinda ayyubu amma ya dangana da ku ga Abi Huraira a Muhammad daga Muhammad ibn Tirina wato su suka ce wasu daukakar sunan Abu Huraira shine hadisin da Hamad ibn Zaid ya ruwaito daga ayyubu sahtiya ne ɗaya daga cikin manyan malaman Imam Malik wanda yake yi wafati hijira ta 131 shi ayyubu sahtiya ne shi kuma zama ya karɓa wajen Muhammad ibn Sirina ya babban tabi'in nan wanda wasu ke cewa ba sai a tabi'ai ba kamar sa wanda shi yi wafati hijira ta 110 to wato da yawa malaman tarihi suna nuna da ita haka ya tashi ba wai daga baya ba ne haka ta same shi to ya yi tafiya hadisan sayyidina Umar to an ce a yi guda wato dari dalili da wani ne abu ne aka karbo da iko wato an karbo dalili 539 hadisansa 539 ne yawwa dai hadisan da aka karbo daga Sayyidina Umar 539 ne a cikin Buhari da Muslim sun rawaito goma gaba daya Buhari shi kadai ya rawaito tara Muslim ya rawaito goma sha biyar ya sanar da 539 kai wato kai tsaye kai tsaye karra kai tsaye ya zama ya karba kai tsaye to